أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a da watan muharram shekara ta 1445 sabuwar shekara kenan ta musulunci hijriya wanda ya dace da 21 da watan 7 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 139 ba dai kenan zan mu tashi sabon kitab a cikin jerin kutub na sahih al-bukhari kitab na kitabul juma'a na dan dauki lokaci kadan dora wasu yan mintuna dan saboda ruwa da akai wanda yake nisa samu damar isarwa alhamdulillah kamar su dan uwa mallam ibrahim kun ga niyya mai kwari daga wancan garin kullun yake ta sawa ya taho tun daga sabon kahima sai an sabka kuma yake zawa dan ayi kawai ya koma kaga ba ma gari bane wani gari ne daga nisa kuma wajen kilo 100 da nawa ne zuwa sabon kai na daga nan sabon kai 100 ko to daga nan ma kuma sabka kasa ne sai an sabka kasa kuma kullun yake kokarin ya taho duk juma'a saboda ai daruska nan tare da shi to kaga irin wannan niyyar muke fata Allah madaukin sarki ya arzuta kowa da ita akan bibiyar karatuttuka kada mutum ya kasance yana gari yayin dibin cewa kawai shi ya wadatu da ai in aka aiko ma ya saurara wannan mutuwan niyya ce matukar ba wani uzuri mai kwari ba shi in wani uzuri mai ƙarfi ya gito wannan ita ta taimaka maka ne akan da babu gode ba dadi amma matukar dai mutum lahiya lauto karatu babu kamar ka zo ka zauna a yi shi gaban ka samun albarkar karatun da fahimtar da kuma kana da damar ko wani abu kake buƙatar tambaya ka tambaya akan shi ai satin da ya wuce akwai abin da nan manta na cikin wancan karatun na kitabukin da ya gabata abwabul azan ko abwabu sifatis salah alƙashin kitabul azan da akwai abwabu sifatis salah mun yi bayanin cewa hadisai da dama da babubuka da yake kawowa da basu da alaka da wannan babul azan kitabul azan dan saboda alƙalƙ suna bin alƙashin abwabu sifatis salah ne wanda wasu nusakh na sahih al-bukhari sun tabbatar da su wasu kuma sun kawo su a karkashin kitabul azan to ibnu hajar Allah mashi rahama duk lokacin da muka gama kitab in ba mance ba ko in ban manta ba muna yin tanawulin baban kitabukin da ya gabata abin da ya kumsa ta fatawul bari na ibnu hajar shi yake da wannan tun daga farkon sahih al-bukhari har zuwa karshe duk kitabukin da aka kare zai maka talkhisin abin da ya gabata da abin da ya wuce na hadisai a cikin abin da ya gabata yake kiran shi da khatima nan ibnu hajar yake cewa abwabu sifatus sala tun daga harkon shi har zuwa nan hadisai marfu'ai wanda zuwa ga annabi aka raba su ma'ana ya kumshi hadisi 180 daidai hadisi mu'allaq 38 sauran kuma dukkan su mausulai ne wanda kuma an maimaita su a cikin kitabun ko kuma cikin kutubukin da suka gabata hadisi 100 da hadisi 5 jumla ta hadisi mu'allaka cikin abwabu sifatis salah hadisi guda uku ne wa 70 ukhra mausula guda 70 kuma mausulai ne ma'ana mu'allak guda uku ne 70 kuma wajen hadisi 70 dukkan su mausulai ne yace fal khalis min 75 wanda suke tatattu a ciki shine hadisi 75 a cikin su akwai hadisi guda uku wanda suke mu'allak wanda muslim ya dace da akan takharijin su ga baki ɗaya wanda Bukhari ya huddo su Muslim ya huddo su adadin hadisan nan banda hadisi guda 13 shine hadisin Umar a cikin Rafu daga kiyama min raka'ataini da hadisin Anas cikin hani gami da kallo zuwa sama wannan Bukhari kaɗe huddo su Muslim bai huddo su ba da hadisin Aisha wajen iltifat innama huwa ikhtilasun yaqtalisuhu shaytanu min salatil abd cewa waiwaye abun nan ne ya gabata dai da hadisin Zaid ibn Sabit cikin karatun suratul araf cikin magarba Bukhari kadai huddo shi Muslim bai huddo ba da hadisin Anas cikin mutanen da ya karanta qul huwallahu ahad mu'allaq ne Bukhari kadai huddo shi Muslim bai huddo shi ba da hadisin Abi Bakara cikin wanda yayi ruku'u bai ida kai sahu ba Bukhari kadai huddo shi Muslim bai huddo shi ba hadisin Abi Huraira wajen cewa liman zai hada cewa sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu, Bukhari ya huddo shi, Muslim bai huddo shi ba. Da hadisin Rifa'a cikin hada a cikin i'tidal i'tidal ta fi sala. Da hadisin Abi Sa'id cikin bayyana kabbara. Da hadisin Ibn Umar cikin sunna ta zama cikin tahiyya. Da hadisin Ummu Salma wajen gaugawar mata in an sallame suna gaugawa su bar gurin Bukhari kadai huddo, duka wa'annan Muslim bai huddo ba. Da hadisin Abi Hurairah yake cewa la ya tadawwali imam fi makanihi, liman ba zai yi sallan nafila a gurin shi da yayi limanci ba, shi ma Bukhari ya huddo shi mu'allaq, amma a Muslim babu shi ma. Da hadisin Uqbah bin al-Haris wajen qismatu tibr da sauran, wa fihi min al-asar al-mawqufa, a cikin kitabul azab, a cikin kitabu sifatu abwab sifatu sala, akwai asar maganganu ko kuma ayyuka na sahabbai wanda aka raba musu ga baki ɗaya guda 16. Guda uku an kawo su mausulai, shine hadisin Abi Yazid cikin muwafaka shi a cikin sifatu salata da Malik ibn al-Huwairis, ya Bukhari ya maimaita shi. Da hadisin Ibn Umar cikin sallar shi mutarabbi'an, shi ma an ambace shi a cikin hadisin tsakiya hadisin tashahhud. Da hadisin shi cikin tadawwu'i a cikin gurin da yayi sallar farilla, sauran kuma gabaki ɗayan su mu'allaqai ne. Wannan guda uku cikin asar na tabi'a na sahabbai, guda uku nan su ne ya kawo su da sanadin su, amma sauran gabaki ɗaya cikin guda 13 da suka yi saura su ne wanda suka kasance mu'allaqat. Wannan wai duka talhisin da Ibn Hajar yake ba mu kan mi tunanin cewa ɗaukowa ne za a yi a duba ana ya leƙa Muslim in ya leƙa Bukhari, a hafizud duniya ne dukkan su wannan akan shi daga farkon littafin har zuwa ƙarshen kutubu sunna gabaki ɗayan su, in zai baka wannan bayanin bai buƙatar leƙa komai. Shi yasa a lokacin daga lokacin Ibn Hajar in aka yi idlaqin hafiz kawai shi ake nihi, babu wani wanda ake nihi al-hafiz Ibn Hajar Allah mashi rahama da jin kai. Shi yasa bayan shi ba a yi sharhin sahih al-Bukhari kamar nashi ba. Kitab na bismillahir rahmanir rahim, kitab na 11 kitabul juma'a, littafin da ya kumshi abubuwan da suka shafi sallar juma'a, yace Ibn Hajar yake cewa sabatat hazihi tarjuma lil aksar wa minhum man qaddamaha ala al-basmala, haka ta gabata a cikin mafi yawaitin nusakh na sahihul bukhari, mafi yawaitin nusakh na sahihul bukhari haka yazo, amma cikin malamai akwai wanda ke gabatar da basmala, ke gabatar da kitabul juma'a akan bismillah. Anan naku duka mi aka yi bismillah aka yi, sannan aka yi kitabul juma'a. To yace Ibn Hajar akwai wasu nusakh na sahihul bukhari da ake cewa kitabul juma'a, sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim. Yace wa saqadat li karima wa abi zarr an al-hamawi, amma a riwaya ta karima ummul kiram da abi zarr daga hamawi su kuma babu ma bismillah ta sare, babu ita. Wannan yana bayani ne akan dan saboda dukkan wasu nusakh lokacin da zai sharhin sahihul bukhari, duk wasu nusakh da yasan suna samuwa sai ya tattara su ya hada su yayi muqarana ya ga wani bambanci adda kai a nuskha ta wani ne, adda kai a nuskha ta wani ta kadim da ta akhir da sauransu. Na hika gami da shuruh na sahihul bukhari da dukkan abin da aka wallafa akan al-jami'us sahih. Nan gurin yake cewa al-juma'a ibn al-mulakin Allah mashi rahama yake cewa al-juma'a ana karanta ta bi dhammil mimi wa iskaniha wa fatihiha, ana karanta al-juma'a da dhammil mim ko kuma darmin ta ko kuma yi mata wasali kasa, duka guda ukun ana fada haka wahidi ya fada, kamar a ce al-juma'a da darmin mim jaye ko kuma al-juma'a da mishi wasali sama al-jumi'a da kuma mishi wasali kasa, duka ana yi. Yace wa qur'a bi hafi shawazi, a cikin qira'atul qur'ani ma an karanta al-juma'a da yin fataha juma'a da yi ma mimun kin wasali sama, amma a qira'a shaza kamar yadda zamakhshari ya fada. A cikin littafin al-ma'ani al-imamu Zujjaj yake cewa an karanta da yi musu kasara ma, amma wal mashhuru addam shahararren abin nan dai shine yi musu damma ko al-jumu'a da yi wa mimun kin damma, da shi aka karanta qira'a sab'a mutawatira, qurra guda 7 mutawatira duka da haka suka karanta. An kira ta da haka dan saboda mutane suna haduwa a gare ta, al-jumu'a daga al-ijtima'a ne dan saboda mutane suna haduwa a ranar. Wakila wasu suka ce lima jumu'a fiha min alkhair, dan ta tattara abubuwa da dama na alkhairi, shi yasa a kira ta da aljumu'a. Wakila dan saboda alawzin fu'lani na alijtima' na jama'a. Wakila wasu suka ce li anna Allah, dan saboda Allah jama'a fi khalq Adam, a cikin ta ya hada halitta annabi Adam, shi yasa ake kiranta jumu'a. Wasu suka ce lijtima'i Adam fihi ma Hawwa'u fil ard, dan a ranar jumu'a ne annabi Adam da Hawwa'u suka gama a ban kasa lokacin da suka sauko. Wa fihi hadisi, a ciki akwai hadisi ma duk da bai kashi ba. Wasu suka ce ita ce ƙarshen kwanakai daga cikin kwanakai guda 6 wanda Allah ya yi halittun halittu gabaki ɗaya, ita ce kwana rana ta 6. sai ya zamana dukkan halittu a wannan rana aka hada su a cikin amali na al-Imam Sa'alabu babban malamin lugha yace sumiya bi zalika li anna quraishan kanat tastami'u ila qusafi darin nadwa ila qusiyi nake so yace dan saboda quraishawa suna haduwa zuwa ga qusiyi a cikin gidan shawara duk juma'a suke haduwa a cikin littafin al-ansab na al-Imam Zubair yace ana kiranta a jahiliya da al-aruba ka Abu bin Lu'i sun kasance suna haduwa a cikin tasiyi hudu ba su karantar da junan su da cewa akwai wani annabi da zai hito a ƙarshen zamani a ce ana ce mishi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana suke haduwa suna wannan wa annahu min waladihi kuma cewa yana daga cikin diyansu sai aka sanya mata suna ranar juma'a al-Imam Ibn Hazm Allah mashi rahama da jin kai yake cewa huwa ismun islamiyyun suna ne na musulunci wala yakun fil jahiliya a jahiliya babu sunan juma'a wa innama kana yusamma fil jahiliya al-aruba a cikin jahiliya ranar juma'a ana kiranta da al-aruba musulunci da yazo sai sanya mata suna juma'a dan saboda mutane suna haduwa dan sallah a wajenta ibn hazm yace ismun ma'khuzan min al-jami'i suna ne wanda aka ciro shi daga cewa al-jami'i kamar yadda muka fada haka al-imam ibn hazm ya fada cikin al-muhalla bil asar rahimahullahu ta'ala kitab babu na harko al-imam yake cewa babu fardul juma'a baban dake bayanin farantuwar ranar juma'a li qaulillahi azza wajal duka karkashin kullu baban ne yace dan fadar Allah madaukakin sarki a cikin nuska yunaniya kuma cewa li qaulillahi ta'ala dan fadar Allah ta'ala ko a ce azza wajal hatta da irin wannan bambance bambancen malamai suna kula da shi a cikin littafin wannan mai albarka na inda ma aka ce annabi ko aka ce ar-rasul suna bayanin bambance bambance yace dan Allah yana cewa cikin suratul juma'a izanu bi salati min yawmil juma'a idan aka yi kiran sallah ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi hanzarin zuwa sallar juma'a ku yi hamzari zuwa sallar juma'a nan gurin al-imam ibn rajab yake cewa sallar juma'a farilla ce daga cikin farilla ta aini akan maza banda mata da sharuɗa wanda suke sanannu wannan kuma magana ta jumhurin malamai haka tattahi akai daga cikin malamai akwai ma wanda ya kawo ijma'i a cikin su kamar al-Imam al-Hafiz Ibn al-Munzir amma wasu sun yi shuzuzi sun ce farilla ce akan kifaya kamar sallar jana'iza kenan wasu kuma sun hikaito wata magana daga Shafi'i amma an yi daliban shi sun yi inkarin cewa mazhabin Shafi'i cewa juma'a sallah farilla ce ta kifaya har wasu suka ce la tahillu hikayatu anhu bai ma halitta a hikaito wannan magana cewa Imam Shafi'i ya tahi akan haka ba Khaitabi ya cirato daga wasan malamai da dama yace kuskure ne yace wa qad dalla ala fardiyati ha qaulullahi azza wajal abinda ya nuni akan cewa juma'a farilla ce fadar Allah wannan aya da aka kawo fas'au ila zikrillah fas'au al-mas'u wanda saboda wannan fas'au fi'ilul amr ne ka'ida ko ilmu usulul fiqh duk umarni in yazo akan wajibi ake daukan shi in ba wani dalili ya kautar da shi ba abinda ake nihi da as-sa'u kin cikin nan shine shiddatul ihtimam yawan himma shine zan wajen fassara ta ga ce wajen fas'au ila zikrillah ku yi himma wajen zuwa sallar juma'a gaugadan ka fassara shi da as-sa'u alal ahi a fassara shi gaugawa wani sai ya dauka cewa as-sa'u alal aqdam shi ko ba shi Allah yake nihi ba wannan annabi yayi hani ma akan shi wanda in ka hau bisa hanyar zuwa juma'a kai ta gaugawa da gudu-gudu wannan mun san annabi yayi hani yana daga cikin mushkilul hadis fas'au ila zikrillah kuma annabi can ya ce fala tas'au kada ku yi gaugawa as'au shine gaugawa to sai dai nan a fassara shi da gaugawa ta bangaren himma ta bangaren kai gaugawa kai wanka kai gaugawa ka sa kayanka ka sa tarare wannan gaugawa ake nihi ba ta in ka hayo hanya ba da wal mubadara ilaiha da gaugawa zuwa ga sallah wannan kuma aiki ne na zuciya ba aiki bane na kafa kamar yadda Hasan al-Basri yake faɗa wanda magana shi zata zo a cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam daga Abi Huraira yake cewa sami'a sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam akan busa munbari yana cewa la yantahiyanna aqwamun an wada ihmal juma'at wasu mutane su hanu game da barin juma'a da suke aula yaqtimanna Allahu ala qulubihim ko Allah shahi kan zakatan su sun malaikunan nan minal ghafilin sannan su kasance cikin rabkananu kaga wannan yayi nuni da dalili akan cewa juma'a wajibi ce da anda ba za a yi zancan al-khatmu ala al-qalb ba akan farilla kifaya Al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nisa'i da Tirmizi da Ibn Majah sun huddo hadisi daga Abil Ja'ad al-Damari yana da suhuba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka al-jum'ata tahawunan salasa marratin tubi'at ala qalbihi duk wanda ya bar juma'a juma'a guda uku dan wulakantarwa ba dan uzuri ba ko bulaguro ko wani abu to za a shahi akan zuciye shi hadisi ne hasan haka ibnu hibban ya hudo cikin sayin shi duk dalilin da suke nuna cewa wajibi ce cikin sahihi muslim daga abdullahi dan mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nihin ya kona gidajen wasu wanda suke kin zuwa juma'a hadisi ne wanda ya gabata haka nan abu dauda ya hudo cikin hadisin shi wanda zan mutarda shi Al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'a yace juma'a haqi ne wajibi ne cikin jama'a sai dai ho mutum hudu abdul mamluk bawa wanda yake mallaka ko mace ko yaro ko mara lahiya kadai aka hudda ka gane yace haqi ne wajibi haka cikin riwaya ta al-imam an-nasa'i yake cewa rawahu al-jum'atu wajibun ala kulli muhtalim maraita zuwa ga juma'a wajibi ne ga dukkan wanda yake baligi haka yake cikin al-mujtaba haka ibn majah ya huddo daga Abdullahi dan Umar yake cewa inna Allah farada alaikum al-jum'a fi maqami hadha Allah ya faranta muku juma'a a cikin wannan matsayin tawa cikin wannan wuni nawa a cikin wannan shekara tawa cikin wannan wata nawa yace duk wanda ya barta a cikin rayuwa ta ko bayan mutuwa ta yana da limami wanda yake adili istighfafan bi hadan saboda raina ta auna hau zalika kuma kawancin fala jama Allah shamala ka Allah tattara haduwa shi wala baraka lahu fi amrihi kada Allah ya sa albarka cikin lamurran shi yace ala wala salata la ku saurara be da sallah be da zakka be da haji be da azumi be da albarka sai ya tuba yace duk wanda ya tuba Allah zai karba tubar shi amma cikin sanadin hadisin akwai rauni akwai idrabi a cikin shi kamar yadda aka yi nuni amma ba shi bane dogara sauran hadisan da dama da sai gabata da ma wasu ga sanan da ibnu rajab ya koro su masu yawa da suke nuni akan wajabtuwar sallar juma'a wanda wannan sananne ne a wajen malaman mazhaba sai dai yace tana haduwa da uzururruka masu yawa daga cikin su akwai tsoro akan karan kai ga kan mutum da kuma abinda ma malamai suka yi nuni akan shi mutum yake tahiya mun ya kasance yana da bulaguro haka nan juma'a da mutum ya kasance tana cikin abubuwa na bayyana sha'air na musulunci da kuma nunin cewa musulunci ya tabbata a wannan guri hadisi na 876 a cikin baban al-imam yake cewa akhbarana abul yaman akhbarana shu'aibu akhbarana abu zinad anna abdurrahman ibn hurmuz abdurrahman ibn hurmuz al-a'raj maula rabi'a ibn al-haris haddathahu ya bashi hadisi annahu sami'a abu huraira cewa yaji abu huraira nan a cikin naku yace ne akhbarana abul yaman akhbarana shu'aibu akhbarana abu zinad ko ramzi kawai حدثنا ابو اليمان ايش سيكما اخبرنا شعيب سيكما يوا دنن ني يا سامن رمزن اخبرنا وند البخاري تسكانين شي ده مالمين شي ده ويا كيكي سامن اخبرنا دان سبب شي حدثنا شي سبب ده غبا ده غبا ني مشافهتن ده شي ده مالمين شي ده ويا كيكي سامن اخبرنا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جي منزان الله صلى الله عليه وسلم yana cewa Nahanul akhiruna sabiquna yawmal qiyamah nahanul akhiruna mune mutanen karshe mun zo a karshen zamani amma asabiquna yawmal qiyamah wanda muke gaba gaba a gobe kiyama baida annahum utul kitaba mana ghayra annahum utul kitaba duk da cewa su an ba su litafi min qablina gabanin musu ahlul kitab summa haza yawmuhum allazi furida alaihim sannan wannan wunin su ne wanda Allah ya faranta musu fahtalafu fihi suka saba a cikin wannan wunin sai ce fa hadana Allahu lahu sai Allah ya shirye da mu gami da wannan wunin fannasu lana fihi tabu'un mutane masu bin mu ne a cikin wannan wuni na juma'a al-yahudu gadan gobe ta yahuda ce asabar kenan wan nasara ba gadin nasaru kuma bayan gobe ita ce lahadi nan gurin da yake cewa mu ne na karshe yana nihin cikin zamani dan annabi shine khatamun nabiyina wa al-umma shi suma sune karshen al-ummomi dan yazo cikin wani hadisi da bukhari yahudu yana cewa kuke cika al'umma na 70 kuma su kune mafifitanta kune mafi daraja a wajen Allah haka yake cewa asabiquna kune masu wanda kuke rigaye ma'ana cikin fadl wal karama ala Allah wajen farala da karama a wajen Allah dan Allah yana cewa cikin suratu ali imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kune hiyayyan al'umma haka cikin hadisin bahaz bin hakim daga baban shi daga kakan shi yake cewa antum mufuna 70 umma gashi ma hadisin shi yace kuke cika al'umma 70 antum khairaha wa akramha ala Allah kune mafi alkhairi kune mafi girman su a wajen Allah madaukin sarki Ahmad ne hudo shi da al-Imam Tirmidhi a cikin wata riwaya ta Abi Hazim daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahanul akhiruna min ahli ad-dunya al-awwaluna yawm al-qiyama al-muqda bihim qabla al-khalaiq yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne na karshe anan gidan duniya amma kuma mu ne na farko a gobe kiyama kuma mu ne wanda za a yi ma hukunci gobe kiyama kahin dukkan sauran halittu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam an je wajen hukunci da auren mizani da yin kaza duka al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne gaba sauran al'umma ne su biyo layi wanda al-Imam Muslim ya huddo shi ta hanyar Huzaifa haka ya huddo ta hanyar Abu Salih daga baban shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa nahnu awwalu man yadkhulul janna mu ne farkon wanda zai shiga aljanna dukkan shi wannan yana nuni akan cewa al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne gaba gaba kuma su ne farkon wanda za a ma hisabi gobe kiyama sune harkon wanda zai hau siradi sune harkon wanda zai shiga aljanna gabaki ɗaya wannan farala ce wanda Allah madaukin sarki ya ga dama ba al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam anan gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cafa hadana Allahu limaqtalafu fihi min alhaqi bi izni wanda Allah ya shirye da mu a cikin wannan gurin akan abin da suka yi sabani akan shi da izinin Allah mutane masu biyayya ne a gare mu yace wannan ma yana nuni akan cewa wannan al'umma ta tattaru farala ta gabata akan sauran al'ummomi dan saboda Yahuda da Nasaru lokacin da aka fa abin da yake nihi an farranta musu su girmama ranar Juma'a da kuma yin ibada a cikin ta kuma su rike ta wani idi da in ta komo za su rika haduwa dan zikirin Allah amma sai suka bace akan haka suka bar da zabin na Allah suka ce su asabar suka zaba dan shine ranar da Allah ya gama halittu da Allah ya ba su ciya su zabi Juma'a da ra'ayin su suka yadda ta suka ce asabar za su zaba tunda ita ce Allah ya kare ranar halittu a wannan wuni Nasaru kuma suka zabi Lahadi dan saboda suka ce a cikin ta aka fara halittu sai Allah ya shiryar da al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Juma'a yace wannan Idin mu ne ga kuma saru lana fi Idina taba'an su masu bin mu ne a cikin wannan Idin yace faminum daga cikin su akwai wanda Idin shi gobe ne da yake cewa fannasu lana taba'un masu bin mu ne cikin su imma Nasarun ya kasance abin da masu asabar da masu ladi to dukan su dai Juma'a take zuwa daga farko sannan dada asabar ta zo sannan ladi ta zo kenan shine cewa taba'ul lana bin mu suke yi biyo bayan mu suke akan wunin da muka zaba ya kasance mana matsayin idi yace sun kasance masu biyayya ne a gare mu cikin idi wa minhum man yu'iduhu ba'da gadan cikin iduhu cikin su akwai wanda idin shi sai bayan gobe yace abin da yasa al'ummomin da suka gabace mu da'ifaqin guda biyu Nasaru da Yahuda suka bata dan sun gabatar da ra'ayinsu akan abin da manzannin suka zo musu Allah ya kawo musu manzannin sun zo musu ya ku zabi Juma'a wasu sun ce musu ku zabi Juma'a wasu suka zabi Asabar wasu suka zabi Ladi me ya kawo wannan ko wannan sun kawo hujja wasu sun ce ita ce ranar da Allah ya gama halittu ya huta a ran nan ita zan mu zaba wasu kuma su ce ai Allah Lahadin ita ce ranar da Allah ya fara halittu kaga ra'ayi ne suka sayo da gabatar da ra'ayinsu akan shari'a sai suka bace da annabawansu yace amma sai wannan al'umma suka shiryu game da biyayya da mutaba'a ga annabinsu da abin da yazo musu daga Allah ba tare da jirkitawa ba tare da sauyawa ba a cikin hadisin akwai dalili akan cewa Juma'a farilla ce akan mu kamar yadda take farilla ga wanda suka gabace mu saboda Allah ya farranta musu girmama Juma'a su rike ta idi kuma su rike ta wajen haduwarsu da izkirinsu da ibadarsu sai suka sauya mu kuma Allah ya shiryar da mu sai ya nuni akan cewa farilla ne mu ma a gare mu akan cewa mu girmama wannan wuni kuma mu rike shi a matsayin idi dan ibadar Allah da bautar shi da haduwa da ibadar Allah wannan yana daga cikin mafi girman dalili akan cewa sallar Juma'a farilla ce shi yasa Bukhari ya hangi wannan ya huddo wannan hadisin a kalkashin shi in ka duba babu abin da ke nuna cewa Juma'a farilla ce a zahiri amma a badinin fahimta hadisin ga abin da yasa ya kawo shi za a fahimta cewa wancan da aka zarge su an zarge su ne akan tozartar da wata farilla nan da wani mustahabbi ne ko sunna suka tozartar da shi ba za a zarge su akai ba mu kuma ayabe mu akan cewa mun yi mutaba'a akan su kene yadda ya zama farilla a gare su ma farilla ne a gare mu sai babe na biyu haka ne ko babe na biyu yace babu fadlu ne ummuna tayyiba da inda aka ji wani sabani a mun magana da nayi bayani cewa nan nuskar ta karshe tana da matsala fadlul ghusl yawmal juma'a yawmal juma'a baban da ke bayanin farallan wanka ranar juma'a wa hal ala sabiyi shuhudi yawmal juma'a shin yana akan yaro ya halarci ranar juma'a aw ala nisa'i ko kuma akan mata bukhari in ya kulla tarjuma akan ya kulla tarjama ya kulla babi akan alamatul istifham akan tambaya nuni ne akan cewa wannan mas'ala akwai sabani mai karhi a cikin ta ko da shi ga zabin shi amma ba zai bayyana maka shi ba tun a tarjama sai ka karanta hadisan zaka ga wani wajen ya karkata hadisan da zai kawo zai su nuna wannan amma a wajen kulla babi zai bar shi kofa bude yadda kowa yana iya ganin fahimtar shi tana iya shiga ciki amma abin da sabani mai kwali mai karhi inda kawai da ya zo cewa baban da ke bayanin cewa halarta juma'a wajibi ne akan yara da mata da wanda shi kuma fahimta shi ba wannan bace ya ce tunda ganin ma mi zan karanta ma tunda an nuna mini cewa ra'ayin na ba ma ba ganin shi ma bana yi ba a ciki amma an yi kulla akan alamatul istifham da ɗan wancan gehen da ɗan wannan gehen kowa zai ga cewa to bari inda an gani ya ne na samu ra'ayin na a ciki sai kulla shi da wannan hikimar Allah mashi rahama da jin kai amma sai inda yushiru ila quwwatil ikhtilaf sai inda sabanin yana da karhi amma dan wani sabani wanda suka kai akan akasin haka ba su da hujja ba su da dalili kawai zai kulla shi akan abin da yake daidai babun fi wujub kaza ko da akwai sabani bai kallan shi hadisi na 107 hadisai uku ya huddo cikin nan hadisi na 877 al-imam muke cewa haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an nafi ana abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za ja ahadukum aljum'ata falyaghtasil idan ɗayan ku yazo juma'a to yayi wanka cikin wannan hadisin da ma abin da yazo bayan shi wanda zai huddo babu abin da yayi nuni akan faralan wanka ga ranar juma'a da kuma bayanin ladan shi kamar yadda ya kulla bari kawai a cikin nan umarni aka yi kadai anan cewa idan ɗaya zai je juma'a dan an ce farala shine abin da zai yi bayani akan cewa wanda yayi kaza ladan kaza gare shi wanda yayi kaza daraja kaza zai samu to kaga cikin wannan hadisin babu wannan kawai dai an yi umarni kuma ba za a kire doki farala a karkashin shi ba cewa kawai kai kaza ba yana nunin cewa ba kai ta murna cewa in nayi haka za za a bani an ce in ne ba ka fahimci wannan ba koda zaka fahimci wannan sai dai a wani gurin daban to shine ne yake cewa babu abin da ya nuni akan faralan wankan da kuma ladan da ake samu kai umarni ne kadai yace sai dai ya huddo bayan wannan hadisi da suke nuni akan faralan wanka tare da dan an gama shi da maraita da kuma sa mai da sa turare kamar yadda zai zo a gurin shi yana nuni ne zuwa ga wannan amma a wannan hakika ba a samu bayanin farala ya kulla babu akan cewa yaro da mace shin akwai akan su halarta juma'a amma shi yaro bayanin shi zai zo za a dauki hukuncin shi a gaba amma mace a nan gurin kamar ya dauki hadisin kalkashin cewa idza jaa ahadukum aljuma'a ya dauke shi akan umumi fa innal khitaba kana lirijal wad damir yaudu ilayhim لانه ضمير تذكير فلا يدخل فيه النساء dan saboda ya dauki mata anan gurin zai fahimci cewa bata wajibi akan su dan ya kawo damiri na maza kuma ba a samu dalilin da yake bance su ba malamai sun yi bayani akan cikin usulul fiqh fi siyajil jumu'il muzakkara hal yadkhulu fiha an-nisa'u taba'an amla siyajil umur siga ta jami'i ta maza idan aka ambace ta a cikin mas'ala ce ta usulul fiqh shin mata suna iya shiga ciki ala wajhi taba'i ko kuma akan wannan akwai sabani sananne wajen malaman usulul fiqh amma fiyocin malaman hanbaliya sun tahi akan cewa mata suna shiga a karkashin wannan khidabu wasu daga cikin malaman hanbaliya suka ce mata ba su shiga kuma shine wannan mafi galibin magana malaman shafi'iyya da hanafiya ma'ana idan lafazi ya zo na umarni maza aka wajjaha shi da damiri na maza mata ba za su shiga ba zai tsaya da maza matan sai din an samu wani dalilin daban da yazo ya sa su yace wa illa mai kun jama'an in duko ba jami'i bane sai dai yana daga cikin abin da ke nuni akan ya hade su gabaki daya walakin al'amru huna al-ghusl sai dai nan umarni da wanka ana yin shi ne dan wanka ba dan zawwa juma'a ba sai dai umarni an zo da shi zai dan saboda in zai ta yi juma'a ba makawa idan mutun yayi wankan zai ta yi juma'a saboda iza innama tu'allaqu bi al-fi'l al-muhaqqaq wuquhu galiban tana shiga cikin fi'ilin da ake da tabbas kin cewa zai abku ba abinda ake shakku ba idza take shiga kad yaktadi aidan al-umumi yana dokan umumi sai dai wannan umumin mace ta huta saboda dalilan da suka zo cewa wajibin juma'a bai kanta wasu sun gabata a yanzu cikin wancan baban mun gani cewa illa abdul mamdukan ko mar'a ko musafir ko marit yan kaga wani hadisi ya huddata Abu Dauda ya huddo hadisi daga hadisin Ummu Athiyya tace yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai jama'a nisa al-ansar fi baitin ya hada matan ansar cikin guri guda wani gida guda sai ya tura musu Umar yace musu ana rasulu rasulullahi alaikunna kaje ka ce musu ni dan aikin annabi ne sai zawwa gare ku ya umarce mu da yin idi cewa mu huddu han masu haila da ma ƴan mata yace wala juma'ata alaina babu juma'a akan mu abudo da huddu ka kyarara an hudda su haka ibnu munzir da wasun su sun hikaito ijma'i akan cewa mata juma'a bata hau kansu ba akan cewa ayin sun sallace tare da maza ta wadatar musu gami da azhar amma ba wajibi bace akan su wasu sun kawo sabanin da bai da hakika akan wannan haka Abu Dawud ya hudo cikin al-Marasil daga Hassan yace kunnan nisa'u jami'un ma annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun kasance suna juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba yana nuna cewa wajibi bane akan su ba a wajabta musu ba Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mata ranar juma'a idan kun yi sallah da sallanmu ta wadatar muku amma in kun yi sallah a gida sai ku yi sallah ku raka'a hudu ma'ana sallah az-zuhr ya kasance yana hutawa masallaci kuma tare da mata su ma suna hutawa suna sallah bayan shi kamar yadda bai haƙi ya hudu da ma asar da dama daga magabata Shafi'iyya suka ce an so mustahabbi ne halarta juma'a ga mata wanda suke tsaki a wajen malaman Hanbaliya suka ce ba a karhanta ba ga mace tsohuwa ta halarci juma'a amma wajen karhanta wasu ga budurwa an yi magana biyu hadisi na 878 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma kala yake cewa akhbarana Juwairiyya Juwairiyya ya ba mu labari daga Malik wannan Juwairiyya kaman mace amma suna ne na namiji yasa akhbarana da akhbaratni za a ce inda mace ce yana daga cikin sunayen mata wanda aka ba ma namiji daga Malik daga Zuhri daga Salim daga Abdullah dan Umar anna Umar bainama huwa qa'imun fil khutbati yawm al-jum'a Umar wani lokaci yana cikin khutba ranar Juma'a iz dakhala rajulun min al-muhajirin sai wani mutum ya shigo daga cikin muhajirai al-awwalin na harko min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umar sai Umar ya kira shi ya ce mishi ayyata sa'ata hazihi wannan wace sa'a kenan ka shigo sai yanzu ka taho Juma'a kala sai ce inni shigiltu ni an shagartar da ni wasu abubuwa suka shagartar da ni falam anqalib ila ahli ban koma ba zuwa gidana ma hatta sami'tul munadi hayda naji mai kiran sallah falam azir anta wadda'tu ban qara ba kawa arwalla nayi fa qala sai yace wal wudu'u aidan kuma iktasarta ala al wudu'u aidan ma'ana ka takaita kawa akan arwalla ba kai wanka ba wa qad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yake yi da wanka shine hadisin da ya gabata idza ja'a ahadukum al jum'ata falyaghtasil wannan hadisin shi ma cikin shi babu bayanin faralar wankan juma'a nan ma umarni kawai akai game da umarni cewa da ayi wankan juma'a me yiwa abin da yake nihi da ya huddo shi a wannan baban anna fihi ma yushiru bi anna al ahla la yukhrijuna ila al juma'a tana yiwa yayin nunin cewa iyalan su ba su huta zuwa ga juma'a dan cewa koma ne zuwa ga iyalena nayi wanka kuma na taho nayi arwalla nake so yace dan saboda wannan mutunan cema Umar yayi na koma zuwa ga iyalaina ban ji komai ba sai da naji mai kiran sallah nayi arwalla na huto kuma ya halarci juma'a nuni ne akan cewa iyalin nashi ba su huta ba juma'a ba tare da su ba ya huta Allah ne mafi sani da wani dalili Bukhari ya kuddo shi amma babu bayanin faralar wannan a ciki hatta sami'tu hatta azin ko kuma hatta sami'tul munada haka ne cikin nuskha ta al-Imam al-Qistilani an yi nuni ita ce yake cewa hatta sami'tu ta'zin amma a cikin nuskha ta Yunaniya ita ce hatta sami'tu al-munada hatta sami'tu al-munadi yake so yadda naji mai kiran sallah al-hadisu salis hadisi na 3 a cikin baban ma'ana hadisi kuma na 879 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Safwan ibn Sulaim an Aba'u ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ghusli juma'atu wankan juma'a a wata nuskha yace ghusli yawmil juma'ati wanka ranar juma'a wajibun ala kulli muhtalim wajibi ne ga dukkan wanda yake mai mahalki ma'ana kowane baligi yace wannan hadisin yadullu ala takhsisil muhtalimin bi wajibil ghusli yana nuni akan cewa wanda suke balagaggu su aka azama wankan juma'a kamar yadda ya gabata can baya yi babu wudu'u sibyan wa taharatihim ya gabata abinda ke nunin cewa wanda ake umarta sune wanda zasu zo juma'a sai ayi dalili akan wannan cewa ya ke banta ga zawwa juma'a wanda yake balagagge ne kadai banda wanda bai balaga ba kaga nan gurin yace wajibun ala kullu mutum tunda wankan juma'an bai hau kansu ba kenan anan kuma za a fahimci cewa juma'a bata hau kansu ba dan wanda juma'a ta hau kai shi ake umarni cewa yayi wanka al-Imam an-Nasa'i ya huddo ta hanya Ayyash ibn Abbas daga Bukair al-Ashaj daga Nafi daga Ibn Umar daga Hafsa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rawahul jumu'atu wajibun ala kullu muhtalim eh zuwa juma'a wajibi ne ga dukkan wani baligi kaga nan kyarara inji Ibn Rajab an ambaci cewa wajibin tahiyya yana kan wanda yake mai mafarki sai a fahimta cewa wanda ba mai mafarki ba ta hau kan shi zuwa juma'a haka Abu Dauda da Ibn Hibban cikin sahihin shi mai albarka suka huddo lafazin Abi Dauda yace ala kullu muhtalim rawahu lijuma'ah wajibi ne ga dukkan wanda ke ya isa balagagge zuwa juma'a wa ala kulli marraha ila aljuma'atil ghusl duk wanda ya tafi zuwa ga juma'a yayi wanka yana akan shi yayi wanka ar-rawahu shine tahiyyar da ta kasance bayan gushewar rana tahiyyar da ta kasance bayan gushewar rana gada kuma tahiyyar da ta kasance da sahihahin wannan an kawo shi yana da illa akan makharama ibnu bukar ya rawato shi daga baban shi daga nafi'u daga dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ambaci hafsa ba wanda shine mafi inganci daga wajen ahmad da dar kuduni Allah masa rahama sai dai cikin hadisin makharama akwai muwafaqa ga hadisin ayyash cikin lafazin shi ya gabata akan cewa magana wajibcin juma'a ga wanda bai babaligi ba a cikin babu wudu'u sibyan da hadisin umar da dan umar cikin su ya zo kyarar yayi bayani akan wannan kamar yadda ya gabata yace wa aksarul ulama mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa mustahabi ne a gare shi ba wajibi ba tirmizi ya ambata cewa annal amalu ala zalika inda ahli ilmi min sahaba wa man ba'dahum cewa malamai sun tayi akan aiki kan wannan cewa mustahabi ne yaro ya halarci juma'a tun daga malaman sahabbai har wanda suka zo bayan su wannan hikaya ce al-Imam Tirmizi yake nuni ta ijma'i daga dan Umar da Usman da ma sauransu da dama da ya kawo wasta dalla man kala wanda suka yi hujja akan cewa akwai maganganu akan cewa shin wankan juma'an wajibi ne ko kuma ba wajibi bane amma malamai da dama sun tafi akan cewa ba wajibi bane da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas daga Aisha da wasu da dama cikin sahabbai kuma ita ce magana jumhurin malamai na gariruwa daga ciki akwai Sauri da Auza'i da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad cikin zahirin mazhabin shi da Ishaqa da Ibn Wahab haka rai yan rawaito daga Malik cewa Umar yan tambaye shi game da hadisin cewa wajibi ne yace laysa kullu ma fil hadisi huwa wajib yakunu kazalik Malik ne aka tambaya inji Ibn Wahab cewa shin a hadisin annabi da yake cewa ghusl yawmul juma'ati wajibun ala kulli muhtalif shin wankan juma'a yana nuna wankan juma'a wajibi ne sai Malik Allah mushi rahama yake cewa kamar yadda cikin at-tamhid na Ibn Abdul Barr al-Maliki yace ba duk abin da yazo cikin hadisi ba yace wajibi ne ake daukan shi a wajibi ake cewa wajibi ne shine zabin Abdul Aziz ibn Abi Salama da wasu su kenan nan ba wajibi wanda muka sani na istilahin usulul fiqh ba cewa wajibi sabanin mustahabi ko sunna abinda ake nuni da shi akan cewa babban hujja a hadisin da yake cewa man tawadda a yawmul juma'ati fa biha wa ni'mat duk wanda yayi arwala ranar juma'a madalla da wannan da sunna yayi ruko kuma madalla da wannan sunna wa man iktasala fal ghusl afdal wanda yayi wanka wankan shi yayi wanda Abu Dauda da Ahmad da Nasa'i da Tirmidhi suka huddo shi hadisi ne hasan kaga nan kyarar yayi nunin cewa ba wankan ba wajibi bane ba a cikin sahihi muslim yake cewa man tawadda fa ahsana alwudu'a duk wanda yayi arwala ya kyautata arwalar shi fasfa'ata summa atal juma'ata wastama'a sannan yazo juma'a ya saurara yayi shiru an gafarta mishi abinda ke tsakanin shi da wata juma'a ta gaba har da karin kwana uku wannan yana nuni cewa arwala ta wadatar cewa wanda ya takaita akan arwala ba zinubi yayi ba kuma bai saba ma Allah ba kenan sai mu dauka cewa duk inda ake umarni da wankan an dauke shi ne akan mustahabbi daga hadisin Aisha da Ibn Abbas da wasu su wanda za su taho nan gaba amma ruwayar da ke nuni akan wajibi ne tilas ne wasu sun tahi akan cewa wajibi ne wanda an rawaito wannan daga Abi Huraira da Hassan da Sa'id Sa'ad da Ammar da Ibn Abbas cikin wata ruwaya da Abdurrahman ibn Yazid ibn al-Aswad da Aba ibn Sa'ib da Amr ibn Sulaim da wasu su cikin malamai magabata an hikaito wajibcin daga Ahmad cikin ruwaya ta Harb ibn Isma'il al-Kirmani da wasun sai yake cewa akhafu an yakunu wajiban ina tsoro ta kai wankan juma'a ya kasance juma'a wajibi ne sai dai in akwai sanyi wanda yake mai tsanani wannan bai nuni akan cewa Ahmad ya tayi cewa wajibi ne a yanke sai dai wata ruwaya daga Malik ita ma ta yi nuni cewa ya wajabta shi amma cikin tahzibul mudawwana ba ma kawo wata magana banda wannan ba Ibn Abdul Barr yake cewa annahu la ya'lamu ahadun ahadin kala innahu ya asmu bi tarkihi ban san ba wani cikin malamai da yace wanda ya bar wankan juma'a yayi sabo banda malaman zahiriya su suka ce wajibi ne duk wanda ya bar shi ya sabo Allah amma ijma'i yayi nuni cewa ba wajibi bane ba farilla bane inji Ibn Abdul Barr magana ta biyu cewa mustahabbi ne ba sunna bane kamar sa turare da yin asuwaki kamar yadda aka rawaito daga Malik cewa sa turare ya wadatar gami da shi Ibn Abdul Barr yake cewa bai tabbatar ba da wajibtun wawwanka daga Malik bai wajabta ba bai wajabta shi ba magana dai mafi inganci cewa ba wajibi bane matsayin shi matsayi ne na mustahabbi baban nan mi gare shi a gaba babu hadisi nawa ne hadisi ɗaya ne a tsawana inshi babu na uku cikin kitabul juma'a babu tibil juma'a baban dake bayanin sanya turare ga juma'a hadisi na 880 daidai al-imam yake cewa haddathana ali hadisin wannan kitabul juma'a duka yana ga hadisi 60 ko uku ko da hudu ko da biyar ne yake dauka حدثنا علي حدثنا هرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن أبي بكرة المنكدر ابن المنكدر قال يكي تيوا حدثني أمر بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد إن شهد على أبي سعيد قال ينا تيوا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الغسل يوم الجمعة وانكاران الجمعة واجب على كل مهتلم واجبين قدك واندي يكي بالي wa an yastanna yayi aswaki wa an ya masa diban in wajala kuma ya sa turare idan ya samu qala amru amru yake cewa ammal gusul amma shi wanka fa ashhadu annahu wajibun nayi shaida cewa wajibi ne wa ammal istinanu amma shi sanya turare san aswaki wa diba da sa turare wallahu a'lam wajibun huwa amla Allah ne masani wajibi ne ko kuwa walakin haza fil haka za fi hadisi amma haka suka zo cikin hadisin qala abu abdullah aban abdullahi al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa yace huwa ahu muhammad ibn al-munkadir shi mai maganan nan dan uwan muhammad ibn al-munkadir ne abi bakara ibn al-munkadir dan uwan muhammad ibn al-munkadir yace wala musammi abubakar hakaza abubakar bai ambata ba haka rawa anhu bukair ibn al-ashaj bukair ibn al-ashaj haka rawaito da sa'id ibn abi hilal wa iddatun da jama'a da dama cikin malamai wa kana muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al-munkadir yukana bi abi abi bakr ana mushi al-kunya da abi bakr da abi abdullah wannan nasantawa ce akan ar-ruwat da al-imam al-bukhari yake dan rarrabewa da bambancewa tsakanin su kada a cakuda a tsakanin su yake cewa amma abu bakr ibn al-munkadir shine dan uwan muhammad ibn al-munkadir siqani jalilun ba ambace shi ba haka al-imam al-bukhari ya fada anan da abu hatim ar-razi yace Bukhari ya fada karya tunatar anan dan kan wani yayi tunanin cewa ana nihin Muhammad ibn al-Munkadir ne ake nihi anan wa annahu zakara takniyatuhu ya ambaci alkunya shi anan in ya bar mana shi arihe zan mu dauka cewa Muhammad ibn al-Munkadir shi aka yi sani da riwaya shine malamin hadisi siqa kuma an ce kawai ibn al-Munkadir sai ka ce Muhammad ibn al-Munkadir to yayi muka nuni cewa ba a ambace shi ba cikin hadisi amma ba shi bane dan uwan shi ne fa inna ibn al-munkadir kana yukana bi abi bakr wa bi abi abdullah dan saboda ibn al-munkadir ana mushi al-kunya da abi bakr da abi abdullah ana mushi al-kunya da wannan dan saboda akwai wanda suka rawaito shi haka suka yi wahami shi yasa bukhari yake fadakarwa wa fi dibil juma'a a cikin sanya turare ga juma'a akwai su hadisan daban wanda a cikin baban ne ake magana waki'u ya yi ruwaya daga Umari daga Nafi daga Ibn Umar cewa kana yujammiru siyabahu lil juma'ati yawm al juma'a ya kasance yana sanya kayan shi sa su ya musu turaren wuta a ranar juma'a Umar dan Khattab Allah mushi yarda a ranar juma'a in tazo haka aka rawaito daga Ubaydullah ibn Umar daga Nafi'u yace Abdullah dan Umar ya kasance idan za shi juma'a sai yayi wanka ya sa turare da mafi kyan turaren da yake gidan shi haka aka rawaito cewa yana sanya turare na wuta ma ya sa ma kayan shi haka aka rawaito daga Umar cewa yana umarni da cewa masallaci ma a sa mishi turaren wuta a ranar juma'a masallatai ba su gushe ba ana sanya musu turare a ranar juma'a tun daga zamanin Umar ana sanya musu cikin hadisai sun zo masu yawa marfu'ai wanda Ibn Majah ya hudduce daga wasila Ibn Asqa da hadisi mai rauni sosai mazhabin Malik cewa an yi tasaddaka bi sanin wa yujmiru bihi al-masjid aw yahliqa wa qala huwa ahabbu ilayya idan ya kasance sayan turare ne zai malika ya fifita kan yayi sarka da kudin turaren gami da sai turare yasa mana yayi nura ne zuwa ga amfani wanda yake mai naso al-Imam Malik haka yazo cikin tahzibul mudawwana daga Malik zai zo daga Ibn Abbas tawakkufin shi cikin turare da yake bi aka ce bai sani ba akan cewa wajibi ne ko ba wajibi bane ranar Juma'a ana iya cewa tawakkufi ne akan wajibcin shi kamar yadda Amr ibn Sulaym yayi tawakkufi bai bada hukuncin komai ba akan cewa wajibi ne ko ba wajibi bane an rawaito daga Ibn Uwayna da Ibrahim ibn Maysa daga Dawus yace naji Abu Huraira yana wajibta turare ranar Juma'a yana tambaye Abdullah dan Abbas gami da gare shi la a'lamuhu ban sani ba Sufyan yace Ibn Jurayj ya bani labari daga Aba daga Ibn Abbas yace duk wanda yazo Juma'a ya shahi turare in ya kasance a gidan shi akwai turaren amma bai da zinubi idan ya bari kenan yake nuni cewa ba wajibi bane Al-Imam Ahmad haka ya huddo da Al-Imam Tirmizi daga hadisin Bara ibn Azib daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haqqun 'alal muslimina an yaghtasilu yawmal juma'a haqi ne ga musulmi su yi wanka ranar juma'a wal yamassu aduhum min dibi alihi dayan su ya shafa daga turaren gidan shi fa in lam yajid falma'u tayyib idan bai samu ba bai samu ba ruwa ma turare ne ma'ana ya takaita akan wanka da wanke tuhushi Al-Imam Tirmizi yace hadisi ne hasan amma ya ambace shi cikin ilal Al-Imam Tirmizi yace wa na tambaye Al-Imam Bukhari gami da hadisin nan na Bara yace al-sahihu anil bara'u mawquf magana mafi inganci hadisin nan mawqufi ne daga Bara ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda Al-Imam Tirmizi yana da su'alat na shiga babban malamin shi Al-Imam Bukhari tambayoyi da yimmi shi akan ilalul hadis masu yawa wanda zaka ga a cikin ilal na Al-Imam Tirmizi ba a wuce safa 1 2 baka ji ba yace sa'alatu Muhammadin an hadisan rawahu fulanun wa fulan na tambaye Muhammad yana nihin Al-Imam Bukhari Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gahara Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.